Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fama da rikicin cikin gida, yayin da ake ci gaba da kalubalantar shugabancin rikon kwarya na gwamnati mai Malabuni. Jama'a assalamu alaikum. Rikicin cikin gida ya ƙara ta'azzara a cikin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tun bayan gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar a matakin mazabu, ƙananan hukumomi da kuma a matakin jihohi. Ko baya ga gudanar da zaɓe falan biyu ko uku a wasu jihohin kamar Kano, Zamfara, Sokoto, Lagos da sauransu, tuni da wasu bangarori suka garzaya kotu domin tantance halittattun zababbun shugabannin jam'iyyar sakamakon takaddamar da ta biyo baya. Wannan kuma ya ƙara zafafa kalubalantar halaccin kwamitin rokon kwarya na jam'iyyar na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Yobe mai Malabuni. Wannan karon daga cikin jam'iyyar ba ma daga waje ba. Yanzu haka akwai karar da bangaren tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdulaziz Yari da sanata Kabir Garba Marafa suka shigar na kalubalantar halaccin kwamitin na mai Malabuni, bayan da aka ayyana yan takarar gwamnatin jihar Bello Muhammad Matawalle da ya shigo jam'iyyar daga baya a matsayin zababbun shugabannin jam'iyyar. A baya-bayan nan ma wasu matasa da suka yi da'awar shugabanci a jam'iyyar sun gudanar da wani taro a Kaduna, inda suka ba da sanarwar rusa kwamitin na rikon kwarya na ƙasa, suka kuma naɗa wasu a matsayin sababbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa. Lamarin da shugaban matasa na jam'iyyar a shiryar Arewa maso yamma, Comrade Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai, ya ce ba su isa ba.
Alhamdulillah, matsayinmu na amintattun shugabanni kuma zababbun shugabanni na jam'iyya, wanda su ne tsarkakun shugabanni na matasa na jam'iyya. Iya tunanina ita jam'iyya tana da tsari mai kyau. Duk wanda ko kungiya zai yi don ya mara ma jam'iyya wurin neman jama'a ko kuma wurin ƙara ma jam'iyya farin jini ko don ta samu nasara wurin abin da take nema. Jam'iyya tana da tsari, ba kungiya ba ce. In har ka zo da kungiyanka za ka ruta ma jam'iyya, in za ka yi operating ne ta gefen huskar matasa ko kuma ita jam'iyyar za ka yi, akwai room da jam'iyya take ba wa kungiyoyi da suke kama mata, ana kiran support group kenan. Wanda in ka zo matsayinka na wannan kungiya za ka kawo duk abin da kake da members ɗinka. Za a baka takardar recognition shaida cewa jam'iyya ta yarda kama mata wurin hidima harkoki na yau da kullum. Wanda ita wannan kungiya da kake magana liban ma santa ba, tunda aka zabe mu na shugabannin matasa na jam'iyya bamu san su ba, bamu taba ganin wani activities da ake yi da su ba, ba su kuma taba alakanta kansu ta huskar shugabanci na jam'iyya na matasa ba. So in kai la'akari da haka zaka ga cewa wasu ne waɗanda kila wasu ke neman kawai su shiga ciki su ƙara dama, kuma duk tafiyan siyasa akwai gurgurbi ayi. So kila wasu ne daga ciki, kuma ni na yi Allah ware da ake cewa ma matasa ne ko daga ina suka fito. Saboda abinda muka sani matasa kullum muna ƙara haɗa kanmu, mu ba gwamnatin da ke ci goyon baya, mu ƙara neman damammakin da za su taimaka wa 'yan uwan matasa, su taimaka wa manyanmu. So duk wani matashi da ya san Najeriya ƙasa ce mai tsari da constitution da yake gadin inta, sannan jam'iyya kuma ba haka karazubi aka yi ba, duk jam'iyya tana da rijista da hukumar zaɓe, tana da structure nata tun daga mataki na shugabannin gundumi har shugabanni na ƙasa, kuma akwai abin nan caucus wanda ya hada da shugabanni na majalisu ne na ina ne da ake haruwa a tuntuba a abin da aka yi na jam'iyya. So irin haka ma ni ko da na ji wannan labarin wasu matasa sun zo, abinda muka fara tunanin ce ba ƴan jam'iyyar APC bane. Saboda duk matashi mai kishi ɗan jam'iyyar APC kullun tunanin shi ta yaya zai aba wa jam'iyyar haɗin kai ta samu nasara. Saboda mu matsayin mu na matasa mun san bamu da wata jam'iyya da tafi APC. Sannan duk ka sake ka bar jam'iyyar da attaka inda aka sanka ka je ko dai ka koma Agola, ko kuma mu matasa mun yi imani bamu da kuɗi da abin da zai daukan mu fara kafa wata jam'iyya har ta samu karɓuwa irin haka. So bamu da wata jam'iyya da tafi APC, kuma jam'iyyar APC take mulkin ƙasa. So dole duk abin da zamu yi zamu kare martabarta, zamu kare murarinta, zamu kare jan hankalin shugabannin mu su tabbatar da abin da suke suna karaba wa matasa dama. Amma wannan da suke faɗa ba mu san inda suke fito ba, kuma ba su tare da matasan jam'iyyar APC, kuma mu ba wata hudda da muke da tare da su. Iya tunanina ina kwaba barin jaha bakwai ba ta gani inda wani movement nasu yake ba kuma babu wata sheda cewa party tana alaka da su in kuma kungiya suke ya kamata a ce sai register da corporate affairs commission wanda tana entertainment irin wannan abubuwan sura sai asan su suke ma amma duk tunanin mu kila wasu gura gurbi ne aka yi haya instead of su fakama a samu nasara suna neman abin da zasu ci suke tunanin sa tsagin nan hanyar kun ba mai fitarwa bace mu mun imagine under the convention da aka yi na 2018 ne muka samu mukaman mu kuma kowane yanki jami'a tana da shugabanci na National Working Committee wanda mutum 21 ne sannan abin da ke daukan mataki na jam'iyya shine babban body na jam'iyya shine ake kira NEC in ma mataki ake dauka ko kiyatika committee da suka zo har suka zama sai da suka samu hadin kan duka National Executive Committee members sune NEC member kenan wanda akwai ciyamomi na jahohi akwai yan majalisar tarayya akwai gwamnoni na jam'iyya akwai principal office of national assembly akwai shugaban kasa akwai mataimakin shugaban kasa sannan akwai muzababbun elected members na national executive committee sai da aka tsaya aka yadda za a gyara jam'iyyar kowa ya sadaukar da duk damar da yake da aka yadda a bada hadin kai wa'ancin su tafi a gyara kuma doka ta yadda da shi jam'iyya ta da shugabancin jam'iyya sun yadda da shi so wani ya hito daga wani gefe ya shawo ta gin shi kona bai ce wai yayi kaza yayi kaza to ta wani tsari inda ma babu ina aka fara
to wanda mahimmin
doka sannan ina tabbatar miki da wannan karshen meeting da muka yi mai matsaya 1 zuwa 2 duk wanda yazo yana cin zarafin jam'iyya ko shugabancin jam'iyya to daidai yake da kamar yana cin zarafin shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kuma yana cin zarafin ita babbar kotun kasa wadda ta ƙara tabbatar da sahihancin wannan kiyatika committee wanda mu muka yadda kuma yana cin zarafin jam'iyya mun dai sun yi na 1 sun yi na 2 so ba za a yi na 3 ba zamu ruta kai tsaye mu ba wa shugaban jami'an tsaro ko mu ba wa babban lauyan kasa kan cewa mun ja kunni an yi na 1 an yi na 2 so ba za a yi na 3 ba in aka yi na 3 matasa za su sake tabbatar da sun kare martabar su sun kare martabar jam'iyyar da suke da ita sun kare martabar shugabancin kasa na Muhammadu Buhari mun kare martabar shugabancin gwamnonin mu da sauran shugabanni
da alama kuma wannan yanayin ya soma damuwar magoya bayan jam'iyyar ta APC irin su tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Aliyu Ahmad Wadada wanda ke ganin lamarin ya kawo babban cikas ga hadin kai da ci gaban jam'iyyar
wannan abun bakin ciki ne gaskiya gwamnati jam'iyyar da take gwamnati jam'iyyar da take da shugabanta kaman president Muhammadu Buhari a ce wai shugabanni ma da za su yi rikon jam'iyya a harkan tarayya an rasa su an ce wani committee an bata wata shida ta tsallaka ta sake shiga wani abu daban har muka bari aka kai ga yau waɗansu jam'iyya suna kotu cewa ba su yadda da wannan committee din rikon ƙarya ba waɗansu kuma gaba ɗaya yanzu sun ce ne su sun rusa wancan committee su ne committee gobe ba mu san ma su wa za su fito ba wannan laifi ne babba dazawa ne ga shugabanci akan shugabancin jam'iyya a wurinmu kuma wannan magana ce da ya shafi manyan mu ne suka gaza ba daidai bane abin da aka yi babu ba daidai bane in za a gyara ta a gyara ta in ba haka ba wannan al'amari in akwai wani abin da zai kawo mana cikas Allah shi kiyaye shine wannan al'amari wannan fa wanda aka ji kenan yanzu shi shugaban amin committee din daidaitawa wato da Senator Abdullahi Adamu Turakin Kefi yake shugabanta su kade za su nan su ne za su san iya zurfin lalace wan al'amurori da suke jam'iyyar nan a jahohi daban-daban don akwai wanda abinda ke tattare da su ba za su je ga jarida ba za su je ga radio ba suna nan a inda suke suna kulle-kulle
shi kuwa mai fashin baki kan lamurran siyasa a Najeriya Sabo Imam Gashuwa cewa jam'iyyar ta APC na dab da durkushewa muddin ba dauki matakin gyarawa ba
a maganar rikicin APC na shugabancin ta tsakanin gwamnati mai malabu ne da wayannan matasa da su tare da jiran prince audu da koji cewar sun rusa to gaskiya da baki ɗin su ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamnati mai mala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu to kuma ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a wafa ƙasa yan jam'iyyar rigingimu sannan an kai chess court ya fi guda 100 na harkar congress sun daga waɗannan to duk abin da aka gina shi a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan za ta faru saboda haka wajibi ne jam'iyyar APC tana so ta zaɓe 2023 ta gyara kurakuran ta su makara ba amma aka tafi haka to abin da ya samu jam'iyyar PDP su ma zai samu jam'iyyar APC
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Isa Lawal Ikra Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.